didn't know why. I opened the door and saw 30 smiles just in front of me. They're always so kind, they're always so nice. Such kind of brothers and sisters I've never had found before. Come on, stand up, rise your hands up to the sky that let us know each other in this life. Passivity was flowing all over the road. It feels so easily, sometimes like fantasy. Enjoying a good mood and let troubles flowing away. Come on,
come on, stand up, rise your hands up to the sky that let us know each other.
What we love to play. With a ukulele, there is nothing more to say. Ukuleles always bring a smile to your face. That's why we are so proud to be part of ukulele lovers family. Da 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 da